farko tukunna ya kamata ya gode wa Allah da ya nuna mishi wannan wata mai alfarma, sannan kuma yi kokari ya ci moriyan wannan wata mai alfarma saboda kwana 30 ne kacal, saboda haka kuma zai kasance ya sake jaddada zamantakewansa da shi iyalinsa da makwabtansa da kuma community din gaba daya. Na farko, na biyu kuma dole ne ya kiyaye hakinsa, hakkin iyalinsa, hakkin makwabtansa da kuma hakkin jama'a gaba daya, saboda abun da yake kawo rashin zaman lafiya shine wasu suna take hakkin wasu. Kuma dole ne a wannan wata mai alfarma duk musulmi yayi kokari ya tabbatar cewa kamun kwanaki 30 nan su gare ko 29 ya zamanto yana cikin intattu bayin Allah. Akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari sai aka ji ya ce amin 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 sau uku, da aka sallame sai aka tambaye shi, ya rasulullah kai yau abunda baka taba yi ba, sai ya ce lalle haka, jibril abokina ne ya zo jena yayi addu'a guda uku, ni kuma nake amin. Na farko shine wanda in an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai mini salati ba, to shi dinnan Allah zai tsine masa, sai nace amin. Na biyu kuma wanda ya riski iyayensa suna nan da rai ko kuma ɗaya daga cikin suna da rai sannan bai samu moriyan gafaran su ba har suka bar duniya, shi ma wannan tsina ne, sai annabi ya ce amin. Na uku kuma wanda wato a wannan watan ramadana dinnan bai samu yayi moriyan ba, ya zama kintatte ba, to shi ma yana cikin wannan abun. To kaga wato kenan wannan watan mai alfarma ne, wanda indai har wanda Allah ya sa ya riski wannan watan dole ya ci moriyan wannan watan.